الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau kwanan wata 27 ga watan Ramadana shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya dace da 9 ga watan 5 shekara ta 2021 shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci na mu mai albarka, masallacin Ammar ibn Yasir, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi, a wannan gari namu na Kano a cikin unguwar mu ta Hausawa dan Fulani. A jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 84 a cikin wannan sura mai albarka, Suratul Anbiya. Yanzu mu tashi aya ta 85 insha Allah ta'ala. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa Isma'il wa Idris wa dhal kifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
Allah madaukakin sarki yace wa Isma'ila wa Idris wa dhal kifl, ka ambaci annabi Isma'ila alayhi salam da annabi Idris alayhi salam da dhal kifl alayhi salam kullum min as-sabirin. Allah madaukakin sarki yace dukkanin su waɗannan annabawan Allah guda uku sun kasance masu haƙuri ne, sun kasance daga cikin bayin Allah madaukakin sarki masu haƙuri. Wa adkhalnahum fi rahmatina, Allah madaukakin sarki yace mun shigar da su a cikin rahamar mu. Innahum minas salihin, lalle waɗannan bayin Allah suna cikin nagartattun bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan uwa, idan ba a manta ba, a jiya mun tsaya ne a kissar da Allah madaukakin sarki ya kissanta mana ta annabin Allah Ayyuba alayhi salam, wanda annabin Allah Ayyuba alayhi salam, Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ya jarrabe shi da cuta mai tsanani, ya jarrabe shi da rashin iyali da kuma rashin dukiya. Amma tare da haka yayi hakuri, ya mai da labarinsa zuwa ga Allah madaukakin sarki, ya kai kukansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ƙarshen al'amarin, aqibar al'amarin, Allah madaukakin sarki ya amsa kukansa, ya amsa bukatarsa, ya bashi lafiya a gangan jikinsa, ya dawo masa da dukiyarsa, ya kuma bashi iyalinsa, ya kuma dawo masa da iyalinsa, wanda Allah madaukakin sarki da kansa ya masa kirari yace inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab. Lallai annabi Ayyuba alayhi salam ya cika mai haƙuri, ma dalla da bawa irin annabi Ayyuba, innahu awwab, lallai mai maida al'amarinsa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki. To bayan Allah madaukakin sarki ya gama ba mu kissar annabi Ayyuba alayhi salam, sai ya tsallako zai ba mu ko kuma ya ambata mana sunayen wasu annabawa guda uku a jumlace a haɗe da juna, wanda su bai kissanta mana kissarsu ba, sai dai ya ambaci sunansu. Da ƙarshe kuma sai ya gaya mana bayinsa ne su ma da suka yi haƙuri, irin yadda annabi Ayyuba alayhi salam ya yi haƙuri, su ma haka suka yi haƙuri. Ma'ana Allah madaukakin sarki ya bi kissar annabi Ayyuba da ambatan annabi Isma'il alayhi salam da annabi Idris alaihi salam da kuma annabi Zulkifl alaihi salam wanda duk waɗannan annabawa guda uku sun yi tarayya a cikin wata siffa ita ce siffar hakuri yadda annabi sirar yadda annabin Allah Ayyuba alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abd to su waɗannan annabawa alaihi salam haka Allah madaukakin sarki ya ce kullum minas sabirina dukkaninsu suna cikin bayinmu masu haƙuri ba'ana dukkanin bayin Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya yi musu baiwa da wannan siffa ta haƙuri to sai dai akwai wasu da suka yi imtiyazi suka yi fice da wannan siffa ta haƙuri daga cikinsu akwai annabi Ayyuba alaihi salam wanda muka gama ba da kissarsa jiya to bayan shi sai Allah madaukakin sarki ya biyo kissarsa da waɗannan annabawa guda uku na farko shi ne annabi Isma'il alaihi salam annabi Isma'il alaihi salam kamar yadda muka sani ɗa ne ga annabi Ibrahim alaihi salam shi ne babban ɗa na annabi Ibrahim alaihi salam mahaifiyarsa ita ce Hajara malamai suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya keɓance annabi Isma'il da siffa ta haƙuri suka ce dalili shi ne lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi mafarki gashi Allah madaukakin sarki ya masa wahayi a cikin bacci ya je yanka ɗansa irin yankan da ake wa rago annabi Ibrahim alaihi salam ya gaya wa ɗansa annabi Isma'il alaihi salam cewa Allah madaukakin sarki ya umarce ni na gani a cikin mafarki an ce na yanka ka annabin Allah Isma'il alaihi salam ba tare da kai kawo ba ba tare da musu ba ba tare da jayayya ba ya karba abin da mahaifinsa ya zo masa da shi ya ce ka aikata abin da aka umarce ka kamar yadda Allah madaukakin sarki ba mu labari falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin Allah subhanahu wata'ala ya ce falamma balagha ma'ahu sa'ya yayin da annabi Isma'il alaihi salam ya kai lokacin isa aiki ya kai lokacin girma da zama matashi lokacin da ya kamata ya fara amfanar mahaifinsa annabi Ibrahim alaihi salam kada ku manta annabi Ibrahim alaihi salam ya daɗe yana neman haihuwa babu ya daɗe yana neman ɗa da zai gaji shi Allah madaukakin sarki bai bashi ba har sai da Allah madaukakin sarki ya kaddara ya samu Hajara ya yi sadaka da ita sannan ta haifa masa ɗa annabi Isma'il alaihi salam to lokacin da yake son ɗansa lokacin da yake jinsa a jikinsa lokacin da yake gani ya kai matakin da zai fara taya shi aiki ya kai matsayin matashi shine falamma balagha ma'ahu sa'aya to a daidai lokacin sai Allah madaukakin sarki ya cillo wata irin jarraba wa annabi Ibrahim alaihi salam da kuma ɗansa annabi Isma'il ƴan uwa wace irin jarraba ce shine sai Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi Ibrahim alaihi salam a cikin mafarkinsa cewa gashi yana yanka ɗansa ƴan uwa ku sani cewa mafarkin annabawa gaskiya ne idan annabi ya ga mafarki ya ga abu a cikin mafarki to shi mafarkinsa ba irin nawa bane ba kuma irin naki bane ni mafarki na da naki gaba ɗaya zai iya zamtowa kawai shirme ne da kuma rikitaccen mafarki amma idan annabi ya ga mafarki mafarkinsa gaskiya ne saboda kamar yadda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya faɗa su annabawan Allah kamar ya ce shi annabin Allah zuciyarsa bata yin bacci idanuwansa ne suke yin bacci kun ga mu idan muka kwanta muka yi bacci da zuciyarmu da idanmu duk sun yi bacci ba mu abin da muke iya hankalta amma su annabawan Allah idan suka kwanta suna bacci zuciyar a farke take a faɗaka take tana iya hankaltar da komai sai dai idan kuma shine za a gan shi kamar yana bacci saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi Ibrahim alaihi salam cewa ya yanka ɗansa a cikin mafarki shine annabi Ibrahim ya samu ɗan nasa ya ce falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya sai ya ce ya kai ɗan ɗana inni ara fil manami haƙiƙa na gani a cikin mafarki anni adbahuka ni ga ina yanka ka gani ina yanka ka fanzur ma za tara duba me kake gani wannan ɗa annabi Isma'il alaihi salam nan take ba tare da ya duba ɗin ba tare da wani tunani mai zurfi ba kawai sai ya ce ya abati fa'al ma tu'mar ya kai mahaifina aikata abinda aka umarce ka wannan ba za'ina bane ko zabin ka zabin Allah madaukakin sarki ne ba umarni aka baka ba zartar da abinda ubangijin ke baka umarni akai da ma'ana yayin yadda a yanka shi sai yace satajiduni zaka same ni insha Allah idan Allah ya so min sabirin daga cikin masu haƙuri yace in Allah da zaka same ni daga cikin masu juriya zan bada kaina a yanka ni saboda umarnin Allah madaukakin sarki shi ne Allah madaukakin sarki yace falamma aslama yayin da su biyun gaba ɗaya suka sallama suka bi kauya annabi ibrahim alaihi salam ya yadda zai yanka ɗansa da yafi so a lokacin da ba shi da ɗa ya yadda zai yanka shi annabi isma'il shi ma ya yadda ya bada ransa a yanka shi dan biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace falamma aslama yayin da su biyun gaba ɗaya suka sallama wa tallahu lil jabin annabi ibrahim ya kwantar da ɗansa annabi isma'il akan goshinsa malami suka ce ya kwantar da shi akan goshi saboda kada ma ya kalle shi su hada ido tausayi da ɗa da mahaifi ya kama shi ya kasa yanka shi shi sa sai ya kwantar da shi ta baya zai yanka shi shi ne falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim annabi ibrahim ya ɗauki wuƙa kafin ya kai ga yankawa sai Allah madaukakin sarki ya sa aka kira shi aka ce ya ibrahim ya kai annabi ibrahim qad saddaqat ar-ru'ya lallai haƙiƙa ka gasgata mafarkin da ka gani ka gasgata umarnin da Allah madaukakin sarki ya baka naka yanka ɗanka Allah madaukakin sarki ce qad saddaqat ar-ru'ya inna kadhalika annajdil muhsinina kamar haka ne muke sakawa masu kyautatawa a cikin bin umarnin Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki ya ce da ƙarshe wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshi annabi isma'il alaihi salam da wani abin yanka wanda yake mai girma shine malamai suke ta kawo wasu ce rago ne wasu ce kaza ne Allah madaukakin sarki ya ba mu labari dai ya fanshi annabi isma'il da me da abin yanka wanda yake mai girma ma'ana aka fasa yanka shi aka yanka wancan abin yanka din da Allah madaukakin sarki ya aiko aka kawo annabi ibrahim alaihi salam to ya kuwa kun ga wannan bajinta da annabi isma'il alaihi salam yayi lalle ya cancanta a kira shi mai haƙuri mutum babu abin da yafi so a jikinsa kamar ransa komai idan ka rasa shi wani lokaci zaka iya rayuwa wani abin kuma zai iya dawowa amma ban da rai shi kwalli ɗaya ne idan ya fita kenan har abada a ce za a ɗauki ranka za a yanka ka kuma ka bada dama ka ce ka yadda wannan ba ƙaramin haƙuri ba ne ya gaya mahaifinsa cewa lallai zaka same ni daga cikin masu haƙuri to malamai suka ce wannan bajinta da annabi isma'il alaihi salam yayi shi sa Allah madaukakin sarki ya kirawo shi da me da lallai yana cikin masu haƙuri sannan abu na biyu da yayi wanda Allah madaukakin sarki ya kirawo shi mai haƙuri suka ce shi ne annabi isma'il alaihi salam da shi da mahaifiyarsa Hajar kamar yadda kuka sani lokacin da aka haife shi yana ɗan jariri Allah madaukakin sarki ya umarci annabi ibrahim alaihi salam ya ɗauke shi da mahaifiyarsa ya kai su garin maka a yanzu a lokacin garin maka daji ne babu kowa daji ne fetal ya ajiye su ya juya ya tafiyarsa haka kuma abin ya faru annabi ibrahim alaihi salam saboda umarnin Allah ne haka ya ɗauki ɗansa da matarsa da jariri ɗanyen haihuwa ya kai su cikin daji babu komai biwadin ghairi bi dhar'in haka Allah madaukakin sarki ya wasafa wajen tudu ne ko kwari ne wanda babu ciyawa ko babu shuka a wajen ba kowa sai sahara kawai ya ajiye su ya tafiye su haka ta ci gaba da rayuwa a wajen har ta samu mutanen da suka zo suka haɗu tare da ita garin ya zama gari aka kafa gari wannan shi ne zama garin maka a yanzu duk da haka a lokacin annabi isma'il da ya girma ya fara zama mutum sosai a lokacin garin bai gama zama gari yadda ya kamata ba akan garin da suka baro na baitul maqdis tunda shi ya riga ya rayu ya zama gari malamai suka ce bayan ya girma babansa annabi ibrahim alaihi salam yakan zo ya kawo musu ziyara ya gansu ya koma annabi isma'il alaihi salam bai taba tunanin cewa bari ya bi babansa ya koma ba ya bar mahaifiyarsa anan ko kuma ya bar garin da Allah madaukakin sarki ya umarni a kawo sa aji saboda me saboda ya san umarnin Allah madaukakin sarki ne zaman sa anan wajen da aje sa anan wajen akwai abinda Allah madaukakin sarki yake nufi kun ga abinda Allah madaukakin sarki yake nufi ko yanzu gashi ya tabbata shine samuwar garin Makka a yanzu wanda garin Makka ya samu ne sakamakon mahaifiyar annabi Isma'il alaihi salam Hajara wanda da ita kadai ce daga nan wata kabila da ake cewa ta Jurhum suka zo suka haɗu tare da ita suka nemi izini za su zauna saboda ruwan da ke tattare ita na Zamzam da Allah madaukakin sarki ya bubbuga ta sanadiyarta saboda haka ta ba su dama suka zauna waɗancan su zo waɗannan su zo a haka garin ya haɗu yanzu ga garin Makka ya zama gari cikakke wanda addinin musulunci da musulmi gaba ɗaya kowa yana alfahari da shi to annabi Isma'il alaihi salam haƙuri na biyu da ya shi ne zama a wannan garin wanda babu shuka ba komai a garin tare da mahaifiyarsa ga garin mahaifinsa can bai ce dole sai ya koma can ba malamai suka ce wannan shi ma haƙuri ne da ya kamata a jinjina annabi Isma'il alaihi salam a kansa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa Idrisa haka nan ka ambaci annabi Idris alaihi salam wanda shi ma annabi Idris alaihi salam ɗaya daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki malamai suka ce shi annabi Idris kaka ne kamar yadda malaman tafsiri suka ambata Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa cewa kaka ne na annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam shine farkon manzanni to shi annabi Idris kakansa ne suka ce shi annabi Idris an haife shi tun annabi Adam alaihi salam yana da ransa to sai dai an aiko shi ne a matsayin annabi bayan mutuwar annabi Adam alaihi salam saboda shi yana gaba sosai da sosai da annabawan da aka bada labarin su sai annabi Ibrahim alaihi salam annabi Musa annabi Harun da sauran duk annabawan da aka bada labarin su annabi Idris yana gaban su sosai da sosai saboda haka annabi Idris alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin su a cikin surat Maryam kamar yadda mun gabatar lokacin da muke tafsirin surat Maryam alaihi salam Allah subhanahu wataala ya ce wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliya Allah madaukakin sarki ya ce wadhkur fil kitab Idris ka ambaci kissar ko tarihin annabi Idris a cikin littafi mai girma na Al-Qur'ani sai Allah madaukakin sarki ya ce innahu kana siddiqan hakika annabi Idris ya kasance siddiqi ne nabiyan kuma annabin Allah ne wa rafa'nahu makanan aliya Allah madaukakin sarki ya ce mun daukaka shi zuwa ga wani matsayi madaukaki shine matsayi madaukakin da aka daukaka shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ga annabi Idris alaihi salam a sama ta hudu lokacin da aka Isra'ila shi ya gan shi a sama ta hudu lokacin da aka Isra'ila shi shine inda Allah madaukakin sarki yace wa rafa'nahu makanan aliya mun daukaka shi zuwa ga wani matsayi wani guri da yake madaukaki shine sama ta hudu da Allah madaukakin sarki aje shi a wajen annabi Idris alaihi salam a malamai suka ce yayi hakuri ne wajen neman ilimi da hikima Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi da hikima wajen tattalin su da alkin tasu to yayi hakuri kwarai da gaske shine Allah madaukakin sarki ya jinjina masa ya yabe shi saboda wannan hakurin da yayi sannan sai annabi na uku shine Dhulkifl shi Dhulkifl a malaman tafsiri ma sun yi sabani akan shin annabi ne ko ba annabi bane amma dai mafiya yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa annabin Allah ne dan wasu sun ce salihi ne kawai daga cikin bayin Allah na gari wasu kuma suka ce a'a annabin Allah ne wanda kasance wasu annabin Allah ita ce tafi zama magana rajiha magana da take a dalilai sun fi karfafa ta Dhulkifl da yawa daga cikin malamai suka ce shi Dhulkifl din asali ba sunansa bane kamar laƙabi ne shi ambatansa a cikin Al-Qur'ani sau biyu kadai yazo duk Al-Qur'ani idan kika duba daga farkon sa zuwa ƙarshe sau biyu aka ambaci Dhulkifl guri na farko shine nan wajen wa Isma'ila wa Idrisa wa Dhulkifl sai guri na biyu cikin surati Sa'd wadhkur Isma'ila wal yasa'a wa Dhulkifl shine guri na biyu cikin surati Sa'd wadhkur Isma'ila wal yasa'a wa Dhulkifl za ku ga shi annabi Dhulkifl sunan sa kadai aka ambata ba ambaci komai game da kissarsa ba sunan shi kadai tsura aka ambata kawai Dhulkifl aka fada aka yi shi shikenan to shi sa maganganu ko kuma labarai na banu Isra'ila sun yawaita game da Dhulkifl me yasa saboda alqur'ani bai ba mu labari mai tsayi game da shi ba sannan hadisin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wani abu bai zo game da shi mai tsayi ba to shi sa sai a isra'iliya suka cika littattafan tafsiri game da tarihin Dhulkifl alaihi salam to kamar da na gaya muku da ƴan uwa a takaice shi Dhulkifl annabi ne daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki magana ta farko kenan magana ta biyo su daga cikin malami suka ce sunan shi na gaskiya shine Ilyas ma'ana annabin Allah Ilyas da Allah madaukakin sarki ambata suka ce ai Dhulkifl shine Ilyas din wanda a Bible ake ce masa Iliya sunan sa kenan a Bible a wasu daga cikin malami suka ce a ba shine Ilyas ba ai annabi Zakariya alaihi salam wanda kissa sa ta zo a gaba shine annabi Dhulkifl alaihi salam suka ce ai saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa kaffalaha Zakariya da yana bada labari game da nana Maryam yace wanda ya dauki nauyin kula da ita da renanta shine annabi Zakariya wa kaffalaha Zakariya to daga nan aka samu Dhulkifl din dan ita kalma al-kifl din bi kasril kaf Dhulkifl suka ce abinda take nufi malamai sun yi fassara guda biyu na farko suka ce shine daukan nauyi al-kifl yana nufin daukan nauyi wasu kuma suka ce a'a shine rabo ma'ana samun wani rabo kamar yadda Allah madaukakin sarki yace yu'tikum kiflaini min rahmati za a ba ku rabo guda biyu daga cikin rahmar Allah madaukakin sarki to malami suka ce shi wannan annabi daga cikin annaban Allah Dhulkifl hakurin da yayi yayi hakuri ne wajen isar da sako ga mutanen sa da daukan nauyin su baya taba samun mai rauni ko gajiyayye sai ya dau nauyin sa ya taimaka masa sannan baya gajiya wajen isar da mutanen wajen isar da mutanen sa sakon Allah madaukakin sarki duk irin cutarwa da zai fuskanta baya damuwa game da haka yayi hakuri matuƙa ya jure shi sai Allah madaukakin sarki kira shi daga cikin basu hakuri innahum kullum minas sabirina wadannan annaban Allah gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya tattara su yace dukkanin su suna cikin bayin sa masu hakuri sai Allah madaukakin sarki yace wa adkhalnahum dukkanin su su uku mun shigar da su fi rahmatina cikin rahmar mu malami suka ce me ake nufi da rahmar anan wajen wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ar-rahmatu anan wajen tana nufin bi ma'ana annubuwa ma'ana kowanne ɗaya daga cikin mun bashi annabta wasu suka ce a'a abinda rahma take nufi shine addini wal islam shine Allah madaukakin sarki ya ba su addini da musulunci wasu daga cikin malami suka ce abinda ake nufi da ar-rahma shine aljanna ita ce aljannatu ma'ana Allah madaukakin sarki ya ba su aljannarsa to kowace ɗaya daga cikin tafsiran nan guda uku ba sa cin karo da juna kowace ɗaya za ta iya ƙarfafa ɗaya dukkan waɗannan annabawan Allah gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ba su musulunci da addini sannan kuma ya ba su aljanna a gefe guda sannan kuma kowanne ɗaya daga cikin su annabi ne daga cikin annabawan Allah to dukkanin fassarorin da malamai suka yi kowanne ya kalli abin da ya dace da ayar ne ya fassara kuma gaba ɗaya guda uku babu ɗaya da take cin karo da juna dukkanin su suna gazgata ayar gaba ɗaya sai Allah madaukakin sarki ce innahum minas salihina lalle waɗannan annabawa guda uku suna cikin nagartattun bayin mu suna cikin salihan bayin mu sai Allah madaukakin sarki ce
wa zannuni idhahaba mugadiban fadhanna allan naqdiru alayhi fanada fi adh-dhulumat فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
الله مدوكين سركي يتي وظنوني yanzu ƴan uwa mun gama kissar waɗannan annabawa guda uku suma da Isma'il da Idris da Dhulkifl kissar su ta ƙare anan wajen sai Allah subhanahu wataala ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa zannuni ambaci kissar zannuni abin da ake cewa annun shine kifi ma'ana ma'abocin kifi ma'abocin kifi shine annabin Allah Yunus alaihi salam kamar yadda wata aya ta sarraha abinda ake nufi da annun din shine al-hut Allah madaukakin sarki yace wasbir fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa makdhum Allah madaukakin sarki yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fasbir ka yi hakuri li hukmi rabbika da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibul huti kada ka kasance kamar ma'abucin kifi waye ma'abucin kifi shine zannuni annabin Allah Yunus alaihi salam Allah madaukakin sarki yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambaci kissar annabi Yunus alaihi salam shine ma'abucin kifi idh dhahaba mughadiban yayin da ya fita ko ya tafi mughadiban yana mai fushi da mutanansa me yasa yake fushi da su saboda ba su karbi sakon Allah madaukakin sarki ba yayi musu wa'azi ya ja hankalinsu ya fadakar da su ya hana su shirka amma duka gaba ɗaya suka bijire ba su dauki abin da ya gaya musu ba to hakan da suka yi sai ya fita daga cikin garin yana mai fushi da su shine Allah madaukakin sarki yace idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alayhi Allah madaukakin sarki yace sai ya zatan ba za mu kuntata masa ba sai ya tsammani ba za mu kuntata masa ba fanada fi dhulumati sai ya kira a cikin duhai in aka ce adh-dhulumati jam'i ne na adh-dhulmu ma'ana duhu bayan duhu bayan duhu duhai kenan ma'ana sai ya kira yi Allah madaukakin sarki a cikin duhai Allah ilaha illa anta abin da ya fada shine la ilaha illa anta babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai kai ya ubangiji subhanaka sarki ya tabbatar maka inni kuntu minadh dhalimin lallai na kasance daga cikin azzalimai Allah madaukakin sarki yace fastajabna lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-ghammi sai muka tsamar da shi muka tseratar da shi daga bakin ciki da damuwar da ya tsinci kansa a ciki Allah subhanahu wataala yace wa kadhalika kamar haka ne nunjil mu'minina muke tseratar muke tsamar da mu'minai gaba ɗaya idan sun shiga cikin halin kakani kai ko halin matsi suka kiraye mu yawa annabi Yunus alaihi salam ɗaya ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala ibn kafirin yake cewa wa zalika anna yunusa ibn matta shi annabi yunusa dan matta wanda shine cikakken sunansa yunusa ibn matta ya kasance alaihi salam ba'athahu Allah ila ahli qaryati nainawa Allah subhanahu wataala ya tura shi zuwa wata alqarya da ake ce mata Nainawa ko Ninawa sunan alqaryar da aka tura shi zuwa gare su kenan wa hiya qaryatun min ardil musil wata alqarya ce da take cikin garin musil ko kasar musil fada'ahum ila Allah ta'ala annabi Musa yaje ya kiraye su zuwa ga Allah madaukakin sarki yayi musu wa'azi fa abau alaihi wa tamadau ala kufrihim saboda haka suka ki karbar sakon annabi Musa alaihi salam suka doge suka ci gaba da kafircin su fa kharaja min baini adh-dhuhurihim mughadiban lahum annabi Musa alaihi salam sai ya fita daga cikin su ya bar garin su yana mai fushi da su sakamakon abin da suke na kin karbar da awarsa da kafircewa Allah madaukakin sarki wa wa'adahum bil adhabi ba'da salafin yayi musu alƙawari yace tunda kun bijirewa Allah madaukakin sarki kun zaba kafirci akan musulunci akan imani to ku jira kwana uku kawai bayan kwana uku azabar Allah zata zake mu bayan kwana uku Allah madaukakin sarki zai san muku da azaba ya halaka ku kamar yadda sauran al'ummatai da suka gabata da suka kafirce Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya halakar da su yayi musu wannan alƙawarin ya fita bagarin ya kada kai falamma tahaqqaqu minhu zalika yayin da suka tabbatar da maganar annabin Allah Yunus alaihi salam suka tabbatar annabin Allah ne ba zai musu ƙarya ba ba zai ga musu abin da ba shikenan ba wa alimu anna nabiyya la yakdhibu suka san cewa lalle fa annabin Allah baya yin ƙarya kharaju ila as-sahara'i bi atfalihim sai suka fito zuwa ga filin da yake fetal sahara ce kawai babu komai dukkanin su bi atfalihim da ayyan su kanana wa an'amihim da dabbobin su wa mawashihim wa farraqu bayna al-ummahati wa auladiha suka fito da dabbobin su da ƴaƴan su da matan su da komai nasu suka raba tsakanin uwa da danta ko tsakanin uwa da ƴarta suka karba suka ajiye uwa daban ƴa daban thumma tadarra'u ila Allah azza wa jalla wa ja'u ilayhi sannan suka kaskantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki suka koma ga Allah madaukakin sarki suka yi kuka suka yi birgima suka nuna wa Allah madaukakin sarki cewa sun tuba ba za su ƙara ba Allah madaukakin sarki ya yafe musu Malam Ibn Kathir ya ci gaba da cewa ورغت الإبل وفصلاتها وخارت البقر وأولادها وفغت الغنم وسخالها دبوبي راقما سكر كوكا إرن كوكا دراقميكي دانسا ثانيا ترنك أي كوكا إرن وندتكي da irin kukan da danta yake dan maraki haka nan kananan dabbobi su ma suka rinka yin kuka kowannen su gaba daya abinda wanda ke nunawa dukkanin su sun tuba sun koma ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki azabar da annabin Allah Yusuf alaihi salam ya musal kawari zai sauka musu Allah ya janye musu ita ma'ana sun tuba kenan sun yi nadama sun janye wancan abinda suka yi na kin yarda da annabin Allah Yusuf alaihi salam bala ibn kathir ce farafa Allahu anhum al'azab sai Allah madaukakin sarki ya dauke musu wannan azabar da ya ne saukan musu qala Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin surati Yunus fa laula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha da a ce wata alqarya za ta yi imani kuma imanin da ta yi amfanar da ita bayan da ta kafarci wa manzanta illa qauma Yunus sai fa mutanen annabi Yunus alaihi salam lamma amanu lokacin da su suka yi imani kashafna anhumul azaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai muka yaye musu sai muka dauke azabar da damin yar mu saukar da ita akan su azabal khidhi fil hayati dunya azaba tawlaqanci da kaskanci a wannan rayuwa ta duniya wa matta'nahum Allah madauki sarki ya ce muka dan jiyar da su dadi ilahin izuwa wannan lokaci da yake kadan dan uwa wannan shine abin da Ibn Kathir ya ambata a cikin tafsirin sa wato yadda al'amarin yake shine annabi Yunus alaihi salam ya zo garin sa ko kasar sa inda Allah madaukakin sarki ya turo shi aiko shi a gare su dan ya kira su zuwa ga tauhidi ya hana su shirka to ya zo yayi duk abin da zai iya na da'awa da kira amma duka mutanen sa gaba ɗaya suka bijire suka kafirce masa suka kiyadda da abin da ya zo da shi babu wanda ya saurare shi annabi Yunus alaihi salam sai ya fishi ya ji haushin abin da mutanansa suka yi masa na rashin imani da shi to kaida shine dama dukkanin annabi daga cikin annaban Allah idan Allah ya turo shi ga mutanansa idan ya kiraye su ba su amsa ba sai kafirce masa menene yake sauka daga karshe shine azaba sai Allah madaukakin sarki ya turo azabar da ya ga dama sai ta halaka mutanen gaba daya to annabi Yunus tunda ya riga ya san haka karshen mutanen da suka kafirce annaban Allah halakarwa ne sai annabin Allah ya musu kashedi cewa tunda na kira yaku ba ku amsa ba to na ba ku kwana uku Allah madaukakin sarki zai turo da azaba ta halaka ku to sai dai kuma lokacin da annabin Allah Yunus alaihi salam ya ga Musa ka sai ya fice daga garin fitarsa daga garin ba Allah madaukakin sarki ya bashi umarni ya fita daga garin ba dan kaida shine kowanne annabi sai Allah madaukakin sarki ya bashi umarni cewa ka fita kamar yadda muka kissar annabi Lut alaihi salam lokacin da za a halaka da mutanansa ai me aka ce masa fa asri bi ahadi bi ahlika ko bi qiti'in min al-layl wa tabi adbarahum ka fita da mutananka haka annabi Musa lokacin da Allah zai halakar da fir'auna me Allah madaukakin sarki ya ce masa ka tafi da mutananka haka to kaida sai Allah madaukakin sarki ya bawa annabi umarni sannan zai fita daga gari amma shi annabi Yunus saboda fushi da yayi da rashin jin dadin abin da mutanansa suka yi masa sai ya fita daga garin ba tare da Allah madaukakin sarki ya bashi umarnin ya fita ba to bayan ya fita su ko mutane sai suka ga wannan fa annabin Allah ne bawan Allah ne abin da ya faɗa da gaske ne ba zai tashi ba saboda haka sai kowa shiga taitayensa saboda yanzu sun ga mutuwa ne azaba Allah madaukakin sarki zai sauka duk ya halaka su to sai kowa ya shiga taitayensa saboda haka sai suka tattara gaba ɗaya suka fita bayan gari da yara da manya da ƙanana da dabbobin su gaba ɗaya suka je suka yi ta kuka suna roƙo Allah madaukakin sarki afwa ya ubangiji mun tuba Allah ka janye azabar da ka ne ya sauka mana sai Allah madaukakin sarki ya tausaya musu sai ya janye wannan azabar sai ya fasa halakar da su ina fata an fahimta to shi annabi Yunus alaihi salam kada ku manta na ga muku cewa ya fita daga garin ne ba da izinin Allah madaukakin sarki ba wannan abin da annabin Allah Yunus alaihi salam yayi yayi abin da yake Allah madaukakin sarki bai umarce shi ba to shine sai Allah madaukakin sarki ya so ya jarrabe shi shine sai Allah ya ba mu labari a cikin suratul Saffat yace wa inna Yunus laminal mursalin إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الهوت وهو مليم الله مرحبا سركيتي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين الله من أكبر سركيتي وإن يونس لمن المرسلين للي النبي يونس عليه السلام ينتك مرسلي ينتك منزن الله من أكبر سركي سي الله من أكبر سركيتي إذ أبق إلى الفلك المشحون يا ين دي غودو ان aka ce al abaq shine gudu kenan kamar bawa ya gudaro ubangidansa shi sa ana cewa abdun abiqun abdun abiqun sai a ce gudajjan bawa to sai Allah madaukakin sarki ya wassafa annabin Allah Yunus kamar fitar da yayi daga garin to ya gudaro ubangijinsa ne ba tare da Allah ya bashi umarni ba shi sa sai Allah ya ce id abaqa yayin da ya tafi ya gudu ila al-fulk al-mashhun sai tafi zuwa ga jirgin ruwan da yake ya cika da kaya da mutane tab shine al-mashhun dan a lokacin da ya fita daga garin kai tsaye sai je zai bar garin gaba ɗaya to lokacin da zai bar garin kuma sai an tsallake ruwa zan tsallake ruwan nan shine sai ya shiga cikin me sai ya shiga cikin jirgin ruwa amma tsaye zai bar garin ya fita to jirgin ya cika da mutane da kaya gaba ɗaya ana nan sai jirgi kuma ya fara tambal sai fara tambal aidan mutanen garin kuma a lokacin shine daga lokacin da aka jirgi ya fara irin wannan to an san akwai wani mai laifi a cikin jirgin akwai wani bawa da ya guje ubangidansa to sai ayi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta fada kansa a lokacin sai a cilla shi cikin ruwa abinda ake yi kenan shine Allah madaukakin sarki ce fasahama lokacin da jirgi ya fara tambal annabin Allah Yunus yana ciki fasahama sai aka ce to jama'a saurara za a yi ƙuri'a so da aka dauko yadda suke ƙuri'a sa wancan lokaci suke ƙuri'a ana cilla ƙuri'a ɗan uwa kawai sai ƙuri'a ta fada kan annabin Allah Yunus sai ƙuri'a ta fada kansa suka ce kai aika wannan mutum bawan Allah ne salihi ne nagartacce ne wannan ƙuri'a a sake ta saboda suna gani kamar da kamalarsa ba zai yi abin da za a ce za a jefa shi a cikin ruwa ba za su iya jefa shi cikin ruwa ba sai aka ce a sake aka ce sai da aka yi har sau uku ta ɗaya ta fada kansa ta biyu ta ƙara fadawa kansa ta uku ma ta ƙara fadawa kan annabin Allah Yunus alayhi salam duka da ya ga dai mutanen nan ba su da niyyar jefa shi cikin ruwan nan sannan kuma jirgi zai iya ba su matsala ta hanyar da miyar da su sai shi da kansa ya tashi zai fada cikin ruwan alayhi salatu wassalam sai ya tashi sai ya jefa kansa da kansa cikin ruwa shine Allah madaukakin sarki ya ce fasahama fakana minal mubahidina sai aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta fada kansa yana fadawa cikin ruwan nan Allah madaukakin sarki ya ce faltaqamahu al-hutu kawai sai kifi haɗe shi yana fadawa cikin ruwan Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda babban sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa yana shiga cikin ruwan Allah madaukakin sarki ya turo da wani kifi daga Bahrul Akhdar yazo ya haɗe shi irin babban kifin da ke iya haɗe mutane ɗan uwa annabin Allah yana fadawa cikin ruwa kawai sai a cikin kifi shine faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim yana cikin yana matsayin abin zargi ma'ana me abin zargin da yayi shine fita daga garin mutanansa ba tare da umarnin Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki ya ce falawla annahu kana minal musabbihina da ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi ba masu ambatan Allah masu komawa ga Allah madaukakin sarki masu kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki lalabitha fi batnihi Allah madaukakin sarki ya ce wallahi da ya zauna a cikin kifin nan ila yawm yub'athuna zuwa ranar da Allah madaukakin sarki zai tashi kiyamarsa da ba dan annabin Allah Yunus alaihi salam ɗan uwa ya kasance daga cikin masu tasbihi ba da wannan cikin kifin da ya shiga shine kabarinsa in ya shiga shiga kinan har abada sai dai Allah ya tashi kiyamarsa a fito da shi daga cikin kifi wannan tasbihi yayi shine wannan na cikin ayar nan Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin abin da ya ta faɗa kenan ƴan uwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ƴan uwa kowa ya haddace wannan tasbihi kowa ya haddace shi ya rike shi tasbihi ne mai matukar fa'ida da amfani a cikin rayuwar dan adam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da'watu bin nun addu'ar annabin Allah Yunus alaihi salam fi batnil huti lokacin da yake cikin kifi yace babu wani musulmi ko mu'mini da zai roki Allah madaukakin sarki da ita akan wata bukatar ta sai Allah ya biya masa wannan bukatar kowace irin ce haka Allah madaukakin sarki amma da babu wani daga cikin musulmi da zai roki Allah madaukakin sarki da wannan addu'ar subhana ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin akan wata daga cikin bukatar sa karama ko babba mai wahala ko mara wahala sai Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga cikin halin da yake ciki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin abinda ya fada kenan sai Allah madaukakin sarki ya ce fastajabna lahu yana fada sai muka amsa masa ku duba Allah madaukakin sarki ya ce fanada fi dhulumati sai ya kirayi Allah madaukakin sarki a cikin duhai ku duba duhun da yake ciki na farko malamai suka ce ga duhun dare na biyu ga duhun teku kowa ya san yadda teku take ga duhun teku na uku ga duhun ruwa cikin kasar ruwa ne na hudu kuma ga duhun cikin kifin da ya hade shi kun ga azulumati kenan duhu kan duhu kan duhu kan duhu yana ciki Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Allah madaukakin sarki yayi wahayi ga wannan kifin ya gaya masa cewa kada ka ci naman bawa na Yusuf alaihi salam kada kuma ka karye kashin sa Annabi Yunus alaihi salam ba arziki ne a gare ka ba sai dai na sanya shi ne a cikin kai zama to kamar kurkuku cikin kai zama to a gare shi kamar kurkuku ne ina fata da mu shi sa kifin ba abin da ya masa yana da cikin sa to amma mu kaddare da cikin abu yake yadda yake da zafi a ce mutun ya shiga ciki wasu daga cikin malamai suka ce ya kai sati daya wasu suka ce kwana uku wasu suka ce kwana 15 a cikin kifi ba amma da yake rayuwa gaba ɗaya a hannun Allah madaukakin sarki take bai so ya halaka shi a lokacin ba sai ya wanzan masa da ransa Allah madaukakin sarki ce fa nabadnahu bil ara'i da ya karanta wannan addu'a Allah madaukakin sarki ya so tsamar da shi yace sai kifin ya je yayi amansa sai ya fitar da shi bil ara'i a wata sahara a filin da yake fetal wa huwa saqim a cikin halin rashin lafiya ba shi da lafiya a lokacin saboda mutumin da ya zauna a cikin kifi wasu kwanaki ai kun san dole gabansa za su yi me za su yi sanyi jikinsa babu karfi haka Allah madaukakin sarki ya kaddara kifin ya je a mayar da shi a bakin teku a cikin sahara Allah madaukakin sarki ya ce fa ambatna alaihi shajaratan min yaqati sai muka tsaran masa da wata bishiya ta al-yaqati shine kamar a ce duma ko kabewa haka abubuwan da yake tsurowa ƙasa yake yado saboda ya samu danshi sannan bayan danshi kuma ya samu abin da zai ci to haka annabin Allah Musa alaihi salam ya zauna har sai da Allah madaukakin sarki ne lokacin da jikinsa ya karfi sannan kuma aka ƙara tura shi zuwa ga wasu mutane fa arsalna ila mi'ati alfin aw yaziduna aka tura shi zuwa ga wasu mutane yaje kuma ya kiraye su yayi musu wa'azi kuma suka musulunta fa amanu fa matta'anahum ilahi suka yi imani kuma Allah madaukakin sarki ya ce maka jiyar da su dadi zuwa wani lokaci to annabin Allah alaihi salam Yunus abin da ya faru da shi kenan Allah madaukakin sarki ya tura shi zuwa ga mutanansa ba su imani ba ya fita ba tare da izinin Allah ba Allah ya jarrabe shi to amma Allah madaukakin sarki ya kaddara ya samu mutane sakamakon me ambaton Allah da ya rinka yi babu kakkautawa sai Allah madaukakin sarki ya ce mi
wa zakariya ibnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithi فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
الله من أكوكين سركيتي وزكريا كأنبتامسو أذكر زكريا يا رسول الله kambaci kissar annabi zakariya alaihi salam idnada rabbahu yayin da ya kirayi ubangijinsa yace rabbi la tadharni fardan ya ubangiji kada ka banni ni kadai ba tare da ka bani da zai gaje ni ba wa anta khairul warithin haqiqa kai mafi alkhairin masu gado fastajabna lahu shi ma sai Allah madaukakin sarki ce sai muka amsa masa wa wahabna lahu yahya muka bashi kyautar da annabi yahya wa aslahna lahu zauja muka kuma inganta masa matarsa Allah subhanahu wataala ya ce innahum shi annabi yahya alaihi salam da mahaifinsa annabi zakariya alaihi salam sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawa suna rigirge wajen aikata ayyukan alkhairi wa yad'una na suna kiran suna bautata mana ragaban suna kwadayin abin da yake wajen mu na rahama wa rahaban suna gudun abin da yake wajen mu na azaba wa kanu lana sun kasance wadannan annabawan Allah khashi'ina masu tsoro ne a gare mu dan uwa kissar annabi zakariya alaihi salam ita ma tazo a cikin surati maryam wanda mun yi bayani mai fadi a wancan lokaci annabi zakariya alaihi salam yana ɗaya daga cikin annabawan banu isra'ila wanda da matar annabi zakariya da nana maryam alaihi salam ya da kanwani shi sa da annabi yahya alaihi salam da annabi isa alaihi salam ƴaƴan abinda bawo shi yake cewa ƴaƴan mata ne iyayensu iya ne da kanwa to shi sa annabi zakariya alaihi salam tasowar sa shine yake kula da al'amuran banu isra'ila shine shugaba mai kula da al'amuran ibadarsu da bautarsu to ya kasance ya girma matarsa ta girma Allah madaukakin sarki bai azurta sa da samun haihuwa ba Annabi Zakariya abin ya dame shi kwarai da gaske saboda yana so ya samu wanda zai gaje shi wajen ci gaba da kula da al'amuran bani Isra'ila na ibadarsu da bautarsu saboda haka Annabi Zakariya alaihi salam ya rinka kiran Allah madaukakin sarki a boye da bayyane idna da rabbahu nida'an khafiya ya rinka kiran Allah madaukakin sarki a boye daga shi sai Allah madaukakin sarki yace rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya ce ya ubangiji hakika kasusuwa na sun yi rauni girma ya kama ni sannan kaina ya kama da farfara duk farfara ta fito min alamun girma ya zo mun shine washta'ala ar-ra'su shayban yace wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya duk da haka ban kasance marashin arziki ba game da roƙonka ya ubangiji duk da haka ina ci gaba da na cewa wajen roƙonka Allah madaukakin sarki ka bani dan yake cewa yarithuni wa yarithu min ali yaqub irin dan da zai gaje ni ya kuma gaji iyalan gidan annabi yaqub alaihi salam waj'alhu rabbi rabbiya ya ubangiji ka sanya shi ya zama yarjejeni zuwa gare ka annabi zakariya ya dage yana ce wajen roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya bashi dan to inda annabi zakariya ya ƙara samun ƙarfin gwiwar roƙon Allah madaukakin sarki sosai dama ya sani ya ƙara samun yaqinin cewa lalle fa Allah madaukakin sarki mai aikata duk abin da ya ga dama ne wallahu ala kulli shay'in qadir shine lokacin da yake renan nana maryam dan nana maryam annabi zakariya shine rene ta tana karama shi yake kula da ita aka gina mata mihrabi inda take zauna a can take ci gaba da ibadarta da sauransu to lokacin da annabi zakariya yake renan ta yakan shiga gurin ta ya ga take ciki tunda akwai alaka tsakanin su aikan shiga ya ga mai take ciki ya halinta mai take bukata da sauransu tunda shi yake kula da ita to duk lokacin da ya shiga kullama da khala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wajen nana maryam dan yaje ya duba ta yayi tafakkudin halin da take ciki wajada indaha rizqan sai ya samu arziki a wajenta malamai suka ce abin da ake nufi da arziki shine abincin da ba a iya samu a rani ko abincin da ba a iya samu a sanyi sai a zafi sai ya ganshi a sanyi a wajenta irin abincin kuma da sanyi kadai ake samu sa ba a samu da zafi sai ya ganta kuma da zafi a wajen shi sai ya ganshi da zafi a wajenta to shine kuma ba shi ya kawo mata ba a matsayin sa ne mai kula da ita shine sai ya tambaye ta yace anna laki haka wannan fa ina kika samu abinci ne da babu shi babu irinsa anan garin amma akwai irinsa anan garin ba na wannan yanayin bane ne yanayin sanyi ko ne yanayin zafi ana kika samu anna laki hadha sai ta bashi labari ta ce huwa min indillah Allah madaukakin sarki ne yake kawo daga Allah madaukakin sarki ne Allah madaukakin sarki shi yake bata ta inda ya ga dama wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab inna Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab Allah madaukakin sarki yana azurta wanda ya ga dama ba tare da irge ba ba tare da tambayar dalili ba to shine sai Allah madaukake sai Annabi Zakariya tun da ya ga haka ya ga gana na Maryam tana samun abinci daga Allah madaukakin sarki kai tsaye sai tabbatar da cewa wannan haihuwa da bai samu ba shi ma fa haihuwa akwai hope Allah madaukakin sarki zai iya bashi shine sai Allah madaukakin sarki ya ce hunalika da a Zakariya rabbu anan Annabi Zakariya sai daga hannu sai roki Allah madaukakin sarki sai ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan ya ubangiji ka bani kyautar zuriya iyali ayya tayyiba tsarkakakkiya innaka sami'ud du'a hakika kai ya ubangiji kai ne mai amsa addu'a kai ne mai jin addu'a kuma ka amsa ta sai Allah madaukakin sarki ce faladatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin yana fadin haka sai mala'iku suka kira shi suka ce to ya Zakariya Allah madaukakin sarki yayi maka alƙawarin zaka samu da sunan dan ma Yahya wato kallan ƴan uwa ba a fasa madan ba matar sama a lokacin ta tsufa ba ta da ciki ba amma a lokacin Allah madaukakin sarki yake masa bushara zai samu da su ga ma sunan dan Allah madaukakin sarki da kansa ya kira shi sunan dan shi sa sunan annabi Yahya Allah madaukakin sarki da kansa ya sa masa ya Zakariya inna nubashshiruka kamar da fada cikin sura Maryam inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya sai ce bai lam naj'al lahu min qablu sabiya ya Yahya hakika mun yi maka bushara da da wanda sunan sa Yahya yace lam naj'al lahu min qablu sabiya ba mu sa masa takwara kafin shi ba kafin sa ba mu taba sa wani da ba a taba kiran wani da mai suna Yahya ba sai shi daga kansa Allah madaukakin sarki sama suna Yahya to tunda yanzu Annabi Zakariya Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da cewa zai samu daga masu man dan to sai dai yanzu shi kuma abin da yake gani shine shi ya tsufa yanzu ya tsufa tsufan da ya daina haihuwa matarsa kuma bakarariya ce matarsa bakarariya ce aka ce bakarariya shine mutumin da baya haihuwa gaba daya ya za a yi kenan to shine sai Allah madaukakin sarki Allah ya ce mana wa aslahna lahu zawjahu bayan mun amsa addu'a Annabi Zakariya mun masa bushara zamu bashi da sai kuma maka gyara maka inganta matarsa me ake nufi da inganta matarsa shine gyara mahaifarta ta yadda za ta iya daukan me ciki tayi fada shine aslahna lahu zawjahu to haka Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar Annabi Zakariya alaihi salam ya bashi da Yahya alaihi salam shine Allah madaukakin sarki ya bi su gaba daya yace innahum da Annabi Yahya da Annabi Zakariya da matar Annabi Zakariya gaba ɗayan su sun kasance yusari'una fil khairati suna rige-rige wajen a aikata ayyukan alkhairi wa yad'unana suna kiranmu ragaban suna masu kwaɗayin abin da yake wajen wa rahaban suna kuma tsoron abin da yake wajen mana azaba Allah madaukakin sarki yace wa kanu lana khashi'in sun kasance masu jin tsoro ne a gare mu dan uwa ina gani an zama dakata insha Allah ta'ala ayata 80 daidai wadida insha Allah ta'ala zamu tsaya akan ayata 90 daidai wadida kowa sai sa alama idan Allah ya raya mu shekara mai zuwa to zamu tashi suratul anbiya ayata 90 yawwa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace Kau tambah ni apa? Aku sahaja. Kau tambah?